بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر رانا الليتنين ɗaya ga watan Ramadan shekara ta hijira ta 1445 daidai da 11 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024 a cikin darasinmu na majalisin Ramadana na shekara ta 1445 inda muke karatu a cikin littafin Akhta'un wa Mafahim fi Shahri Ramadana yajibu an tusaha, wallafan Malam Abu Ammar ba Musa, Allah ya saka mashi alkhairi. Malam ya fara yi mana magana akan mas'ala ta shida game da abin da ya shafi hukuncin sanya kwalli da inda aka kwana game da hadithin da yattaqihi sa'im, cewa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kuhul, an tambaya Nabi sallallahu alaihi wasallam game da kwalli ga mai azumi, sai ya ce to mai azumi dai ya kiyayi kwalli. A inda muka ji cewa wannan hadisi ne mai rauni, Abu Dawud ya ruwaito shi, amma isnadin sa akwai wani mutum da yake majhuli a gun malamai, shine An-Nu'man ibn Ma'bad. Sai malam ya ci gaba da cewa wa amma isti'malu al-qawli lis-sa'imi fa innahu yubahu lis-sa'imi al-iktihal, dangane da hukuncin fatwa ya halasta mai azumi ya sanya kwalli. Wa huwa madhhabul jumhur, wannan shine madhhabin daukacin malamai kamar yadda Ash-Shawkani ya ambata a cikin Al-Awtar, min al-Hanafiyyati, kamar malaman Hanafiya wal Shafi'iyyati wa qawlu ta'ifati min as-salaf, da maganganun wasu malamai cikin magabata. Zaka ga su a cikin majmu' Sharh al-Muhadhab na al-Imam an-Nawawi da littafin Tabyin al-Haqa'iq na Zaylai da Mabsud na Sarakhsi. Malam yace wa huwa qawlu Dawud, haka nan Dawud az-Zahiri wa ikhtiyar ibn Taymiyah, haka nan Ibn Taymiyah shi ma wannan shine ikhtiyarin sa a cikin majmu' al-Fatawa cikin mujalladi na 25. Wa Shawkani dai ka kawo maganganun shi ma ƙarshe a cikin Al-Awtar, shi ma ya tafi akan ta. Wa min al-ulama'il mu'asirin, a malaman wannan zamanin kuma malamai da dama sun tafi akan wato halascin amfani da kwalli. Kaman wane? Ibn Uthaymeen wal Albani. Al-Allama Ibn Uthaymeen a cikin Majmu'ul Fatawa din sa juz'i na 19 da Sheikhul Albani a cikin Silsilat Da'ifa cikin mujalladin ta na 3, wa Muqbil al-Wadi'i da Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i wal Lajlati ad-Da'ima lil-Ifta, da wannan kwamiti na dindindin na fatawa na ƙasar Saudi Arabia bi ri'asati Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz karkashin jagorancin Al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alal jami', Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Wa zalika li anna al-'ayna laysat manfadan lil-jawf, saboda shi ido ba mashigar abinci ne zuwa ciki ba, baki shine mashigar abinci zuwa ciki. Abinda aka saka a baki ya shiga shine ya tafi cikin ciki, amma abinda aka saka a kunni ko a ido ko a hanci, ko da an ji makakinsa a cikin makogoro, ba a sa shi ta hanyar ba. Idan bukata ta sa mutum yayi wani abu na sanya maganin kunni ko maganin ciwon ido, ko ya shaki maganin mura, ko ya shaki ƙasa ko kura ko hayaki, sai ya ji makakinsa a makogoro, gaya abin bai shiga ta hanyar shigar abinci cikin ciki ba, saboda haka wannan bai karya azumi. Yace walau la takhal insanu qadamaihi bil hinna aw ad-dawa, da mutun zai yi wa kafarsa lalle, mace ta sa lalle a kafarta, ko mutun ya saka magani kaman ya shafa wani magani cikin magun da ake shafawa, maganin sanyi ko maganin wani ƙurarraji ko kauje ko maganin bleaching, a ce mutun namiji ko mace ya shafa a jikin shi, wa wajada ta'amahu fi halaqihi, sai dan maganin yana da tasirin da zai bi jikin mutum, sai a ji ɗanɗanon shi. Malam Yusuf, me ke kawo haka ne? Mutum ya shafa magani a jiki kuma ya ɗanɗanon shi a makogoro, ko ilimin ku bai kai nan ba? Yawa, a kunne akwai wasu sinadarai ke da alaka da makogoro, saboda haka yana da sauki a ji. To amma a hannu ko ƙafa ba, babu wani sinadari da zai kai a iya ilimin ku. To Allah ya ƙara mana ilimi. Na'am. Yace wa lam yuftirhu, ba zai karya mai azumi ba, li'anna dhalika laysa manfadan mu'tadan, saboda wannan ba hanyar shiga bace ta al'ada sananniya, ba hanyar shiga abinci bane al'adance. Fa kadhalika idha ktahala fi ainihi, haka nan ma ga wanda ya saka kwalli a cikin idansa. wannan duk maganganun ya dauko sai daga gon al-Allama ibn Uthaymeen shine wannan tarihi wa yu'ayyidu hadha ma thabata an Anas radiyallahu anhu mawqufan ya tabbata daga Anas Allah ya kara masa yadda zuwa gare shi annahu kana yaktahilu huwa sa'ib cewa shi Anas ya kasance yana sanya kwalli alalin yana azumi hadithun hasanun rawahu abu dauda wa ghayru abu dauda ya ruwaito shi da wannan sa duk da yake a wasu malamai sun kokarin sanar ta shi amma dai hadisi ne tabbatacce wallahu a'lam bisawab to kaji wannan sai mu tsallaka inda malaki yake cewa as-su'alu sabi' mas'ala ta bakwai ma halu hadisi man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama akwai wani hadisi da yake cewa wai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda duk yayi ganganci ya ci abinci da rana tsaka a ramadan ba tare da sassaucin da shari'a ta mishi ba shi ba mara lafiya ba shi ba matafiyi ba ba mace mai shayarwa ko mai ciki ko mukra wanda aka mai da karfin tsiya sai inda ake musulmi a kasar China a danne ka a dura maka abinci to indai ba tsaye daga cikin waɗannan ko makamantansu ba sai mutun yayi ganganci ya ci abinci da rana tsaka a watan ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce to wannan inda zai azumin tsawon rayuwarsa to wannan ba zai rama mishi wancan laifin ba zai zama kafara gare shi ba wa in samu ba zai biya bashin abin da ya ci ba zaka kenan ina hukuncin wanda ya karya azumi da gangan a watan ramadana zai yi ramuwa ko ba zai yi ba hal alaihi alqaba wanda ya ci abinci da gangan a watan ramadana wannan mas'ala ce ta sabari tsakanin malamai zamu ji inda ya karkata zuwa gare ta yace hadithu man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasa Allah lahu wa lam yaqdi anhu siyamu dari wa insamahu dhaif wannan hadisi ne mai rauni shi ma rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn khuzaimah wal baihaqi wa ahmad wa abd razzaq wa abu dawud at-tayalisi yana bi hurairata radiyallahu anhu wa jaa an ghairi duk wadannan malamai sun ruwaito hadisin imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah afwan bin nasa'i da ibn majah da ibn khuzaimah da baihaqi da ahmad dan hanbali da abd razzaq da abu dawud at-tayalisi dukkanin sun ruwaito isnadin yana kewayawa kan wani mutum mai suna ibnul mutawwis wanda ke riwaya daga baban shi daga kakan shi ibnul mutawwis dinnan majhuli ne ba a san shi duk isnadin ta nan ta kan shi yake waya shike riwaya daga baban shi daga kakan shi daga abu huraira daga abu huraira afun daga shi daga baban shi daga abu huraira babu kaka to wannan isnadi ne mai rauni saboda rashin sanin wannan mutumi da akai wa alaihi karkashin haka tunda hadisin da yace idan ka rama bata ramu ba malai cewa alaihi faman ta'ammada alfitra bi ta'amin aw sharabin aw fi nahari ramadana fa innahu yajibu alaihi at-taubatu wal qaba karkashin haka wanda diye ganganci yace abinci da ramadana to wajibi ne akan shi ya tuba wajibi ne kuma akan shi ya rama abinda ya karya yace wa qala an-nawawi radiyallahu anhu fil majmu' asim majmu'ul sharh muhaddab nawawi yake cewa wa ala hadha ammatu ahli al-ilm daukacin malamai wannan shine fatawar su ai anna alaihi tauba wal qaba wa qala ibn abd al-barri rahimahullah ibn abd al-barri cikin al-istizkar fi abin nan madhahib fuqaha al-amsar cikin mujalladi na daya farko sa yake cewa wajtama'atil ummatu wa naqalatil kafatu al-umma ta yi ijma'i malamai da yawa sun nakalto fi man lam yasum ramadana amidan wanda ya bar azumin watan ramadana da gangan wa huwa mu'minun bi fardihi yana sana cewa yayi imani da cewa Allah ya daura mishi wa inna ma tarakahu asharan wa bataran ya bashi saboda tsaurin ido da girman kai wa Allah ta'ammada zalika yayi haka da gangan thumma taba anhu sai kuma ya tuba anna alaihi qada'u to sai ya rama wannan azu ko mutane da dama ba sa yin adabi jama'a in kana rayuwa a cikin usadai cikin musulmai zalla cikin mutane mu na gargajiya zalla ba za ka san haka ba amma an kaje cikin barikin sojoji kam din NYSC manyan makarantu birane wanda suke cosmopolitan irin Lagos Abuja Port Harcourt ire-iren su wadanda kowa akwai ba mai ba kowa wa'azi ko fada zaka ga mutane dama malamin sai ba sa azumi kawai mutum wani ma a gaban mutane ma yake ci abinci wanda kuma yake dan jin kunya zai buye ci abincin shi wallahi kawai ba zai iya ba shi ya mai wahala to wannan ba karamin alkaba'i yake ba laifin shi bai gaza laifin tariku salati ba fa jama'a ya gaza laifin tariku salati ba to amma shin ran da ya tuba zai rama ko ba zai rama ba shine malamai suke sabani shi malam anan ya zabi ra'ayin cewa lalle sai ya rama kuma sai yayi tuba ba ra'ayin shi bane ra'ayi ne da ya kawo daga malamai na farko Imam An-Nawawi na biyu Ibn Abdul Barri na uku sai ƙara kawowa daga Ibn Hubayra a cikin Al-Ifsah yana so ya kawo maka daga dukkan mazahibu ne kaga yanzu waɗannan da ya kawo Nawawi daga Shafi'iyya Ibn Abdul Barri daga Malikiyya Ibn Hubayra daga mazhabin Hanafiyya zai kawo kuma Ibn Qudama daga mazhabin Hanabila saboda dukkanin mazahibu guda hudu suna da wannan fatawoyin Ibn Hubayra yake cewa wattafaqu ala anna man ta'ammada al-akala wash-shurba sahihan muqiman fi shahri fi yawmin min ramadana in shahri ramadana annahu yajibu alayhi al-qada wanda ya ganganci da rana tsaka shi ba mara lafiya ba shi ba matafiyi ba shine muqiman yana zauna a gida ba halin tafiya ba sahihan lafiya shigas lafiya law kawai yaje yaudare kansa yayi tsaurin ido wa Allah ya ci abinci da ramadana to wannan wajibi ne akan shi sai ya biya wannan azumi wa qala ibn qudama rahimahullah ibn qudama shi kuma yake cewa a cikin muguni kenan juz'i na uku yace mata aftara bi shay'in min zalika duk sanda mutun yayi ganganci ya sha ruwa da wani abu kwatan kwacin haka ai muta'ammidan da gangan fa alaihi alqaba'u sai ya rama la na'lamu fi zalika khilafan ba mu san sabani game da wannan ba wa qala al-Uthmani ya ƙara kawo daga al-Malam al-Uthmani wanda shi kuma shi ma ba maliki ne Uthmani ya rayu a ƙarni na 9 yace wattafaqu ala anna man ta'ammada al-akala wash-shurba sahihan muqiman fi yawmin min shahri ramadan yajibu alayhi qada wajibi ne ya rama duka kaji wannan maganganun malaman wa qala al-Hattab akwai al-Imam al-Hattab Muhammad ibn Abdurrahman baba malami ne cikin malikiyya mai sharhin mukhtasar al-Muwahhibul Jalil yana nan sharhin Muwahhibul Jalil a cikin mujalladi 6 duk wanda ya san ya katun daure ya san litafin ana ji da shi kwarai a zaure malami ne gagari ya rushe ka ta 954 asalin shi mutum Maghrib ne mutumin Morocco amma a Makka ma aka haife shi ya rayu a kasar Makka amma daga baya ya dawo ya rasu a Tarablus a kasar Libya kenan ta yanzu malami ne gogagge ka karanta sharhin shi al-Muwahhibul Jalil shi ma yake cewa yajibu qada'u ramadana idza aftara fi wajibi ne mutun ya rama idan ya ci ya karya azumin ramadana wa sawa'un kana al-fitr li udhrin aw li ghayri udhrin wanda ya rama da uzuri zai rama amma ba za a kama shi da laifi ba da kashi ba abin shi bashin tuba wanda ya karya da gangan zai rama kuma ana bin shi bashin tuba zai ta tuba iya rayuwar shi wala khilafa fi wujubi qada'i babu sabani game da wannan qultu ni malam ba Musa sai nace min al-adillati allati yusaddalu biha ala hadhihi al-mas'alati ma'i daga sun dalilan da ake kafa hujja da su akan wannan mas'ala akwai na farko al-ilzamu bil qada'i qiyasan ala al-maridi wal musafir alladhaini awjaba Allahu alayhi mal qada'u ma'a wujud al-udhi qiyasi akan da mara lafiya da me tafiya da matafiyi waɗannan shari'a ta ba su uzuri fa man kana minkum maridan aw ala safarin faidatun fi ayyamin ukhra ko aka ce su rama a wasu kwanaki to kaga wannan suna da uzuri da aka ce su sha sai ba a basu suka tafi haka nan ga banza sun ci banza ba aka ce sai sun rama to sai masu kiyasi suka ce min babu aula wanda ya karya da gangan a ce sai ya rama ya wanda ya karya yake da uzuri karbi a shari'a kace sai ya rama ina kuma ga wanda ya karya da gangan fa wajibul qada'u ma adamul wujubul qada'i ma adamul uzri aula kamar yake cikin haka Nawawi ya kawo a cikin majmu'u sharh muhaddab dalili na biyu wa kadhalika mimma yastadullu bihi anna man jama'a fi nahar ramadana amida wanda ya tara da iyalinsa cikin watan ramadana da gangan da rana tsaka irin yadda sabon aure din nan suke umira bi qada'i zalika al-yawm yana da kafara ta azumi 60 ko ciyarwa ko yanta baiwa sannan kuma sai ya rama wannan wunin a karankin kansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wasum yawman ay makanahu karama wuni guda a madadin wancan wastagfirillah ka nemi tuban Allah kuma wannan hadisi ne sahihi abinda ke kan mutumin da yayi tarayya da iyali da rana tsaka da ramadana na farko shine zai kame baki shi bai shiga wani cewa abinci ba bai da uzurin da yake to tunda yanzu azumin ya kare barin cigaba da cin abinci na tunda dai ana bi na bashin shi zai kame bakin shi sannan ya kama tuba da nadama min yaumihi zalika idan ya rasallahu al-ardu man alaiha sannan zai rama wannan ranar da ya sha din ta azumi da shi da matar duka za su rama sai dai in yayi mata tilas sannan kuma za su yi kafara kafara na ita ce ciyar da miskinai 60 ko ƴan tabaiwa in babu wannan damar sannan a kuma magana azumi 60 kuma mutataliya to kaga shi ma kariya azumi yayi kariya azumi yayi amma annabi ya ce mishi qarara wasum yawman karama azumin kariyawa ne kuma da gangan shi ma wannan da ya ci abinci kaga shi ma kariyawa ne da mene da gangan saboda sai kai kiyasi cewa shi ma sai ya rama wannan rana Allah ya sa mu na fahimta jama'a wa qala al-albani rahimahullah ash-shaykh al-albani Allah ya gafarta masa yana cewa ala tara annahu la yajuzu al-iftaru fi ramadan bil jima'i ittifaqan baka ganin cewa bai halasta mutun ya kare azumin sa ta hanyar tarewa da iyali da azumi ba wa ma azalika amma kuma da haka amara nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi aftara bihi an yaqdi yawman makanahu amma annabi yace lalle ya rama wani wuni mai makon haka tanbihun ga fadakarwa malam yace halu hadithi man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lam yaqdi anhu siyamud dahri kulluhu wa insamahu ad-dahri kulluhu wa insamahu yace wannan tambayi ne da Ash-Shaykh al-Albani yayi game da wancan hadisin a cikin maganar sa shine ya ciro mana magana dalili na uku da yasa ake cewa ya rama wa kadhalika ma yustadmima zalu bihi anna man fasada hajjuhu bil jima' wanda hajjin shi ya baci mutun yana cikin ihrami tsakanin ranar 8 zuwa 12 ga wata sai ya zake wa iyalinsa to aikin hajjin shi ya lalace amma kuma umira bi itmami al-hajj al-fasid fi tilka sana amma kuma zai ce daga muzdalifan nan ko daga arfa bari kai ta tara kayan shi ya tafi garin su ba sai ya karasa sai yayi duka sauran ayyukan da ake yi har ifada har sa'ayi da sauran su duka sai yayi da yanka da aski duka sai yayi kaman lafiyayyen mai aikin haji wa wujubul qada'i fi sanatil muqbila sannan kuma badi ya tabbatar ya dawo ya zo ya rama ya biya bashin wannan azumin bil ijma wannan malamai aka suka hadu akan wannan eh ya biya bashin aikin hajji na'am kama na qala ibnul mundhir kama yanda ibnul mundhir ya rawaito wannan ya hakaito wannan a cikin littafin shi na da yake kawo manzanin ijma'i a kitabul ijma na ibnul mundhir ya kawo wannan a cikin shafi na 52 wannan nawawi da imamu nawawi a cikin littafin shi majmu'ul muhaddab cikin juz'in shi na 7 ya kawo wannan magana hakanan والشربيني ده الإمام محمد ابن أحمد الخطيب الشربيني شما ما لميني أكرني نقوما يا رسول شكرا تا داري تارا دا سبعين دا بكوي ما لميني شكما لما مذهب حنفية يتي رحمة الله على الجميع الله غفر تمسو قبادا تو أمك لورا أبايا وانا مغرد مكجي ما لن يحكي تو هاو لنسوك تي إجمائي كما ابن عبد البري يتي إجمائي amma sai yayi magana yace tambihun ga wata ga wannan tambihi khalafa fi hadhihi almas'alati daud ibn ali az-zahiri al-imam daud ibn ali az-zahiri Allah ya gafarta mishi kamar yadda ya saba yace bai da wannan magana ba kamar yadda ke cikin tafin shi al-muhalla cikin juz'i na 6 yace san bai yadda ba afwan a cikin ibn taymiya ya kawo a cikin minhajus sunna ya hakaito magana daga daud az-zahiri shi wancan salafin kenan na zahiriya wa ibn hazm da kuma shi ibn hazm shine a cikin muhalla ya kawo qarara kuma yayi ta kokarin kawo mata hujjoji na albara'atul asliya kamar yadda ya saba shi baya kiyasi babu ruwan shi wa ibn rushd da ibn rushd a cikin malikiya a cikin bidayatul mujtahid shi ma ya saba ma wannan fatawa wa ibn taymiya da ibn taymiya a daidai inda ya kawo wannan magana ta daud ibn ali az-zahiri shi ma ya goyi bayan cewa wanda ya kariya azumin shi da gangan a cikin watan ramadana babu kababu ramuwa a kansa sai dai ya tuba kawai to wannan maganar ita ce ta karya ƙarshen ƙarfin ijma'i yin sai dai a ce jumhur sun tafi akan cewa arama wasu malamai kuma sun tafi cewa akan babu ramuwa to sune waɗannan malaman Dawud ibn Ali az-Zahiri ibn Hazm ibn Rushd ibn Taymiyyah to ina so mu fahimci da wani kuskure da muke wajen ta'asil na mas'ala galibin mutane suna ganin cewa jumhur ba hujja bane amma usulul fiqh wannan magana ba haka take ba a usulul fiqh jumhur hujja ne idan ga malamai da yawa sun goyi bayan abu ga wasu malamai kadan sun goyi bayan akasin haka kuma kowa ijtihadi ne ba wanda yake da nassi qarara to aka zo tarjihi ana iya karkata zuwa ga yawa din nan fiye da karanci don ba ko ina ne yawa yake abin aibi ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi daga cikin gurin da Allah ya maina baiwar da ya masa iz kuntum qalilan sai Allah ya ce mene fakassarakum ashe kasara ma wani abu ne da ake yi itibari da shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cewa Allah ya sa al'ummar shi tafi kowace al'umma yawa ashe yawa ba wai a ko ina ne yake abin ki ba sai in ya zama yawan yuyuyu amma yawanci mutane za ka ji mutun sai ya kafa hujja da cewa ai yawa ba hujja bane a'a agun malamai dai hujja ne amma agun yan dagaji mutai yana yin fara haka ba abin a kalle shi bane sai a tausaya ma abin da yake fadi saboda haka wannan yawan to hujja ne anan musamman tunda yana da karinin sa shine ga wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i an wajabta mishi kaffara aka ce kuma ya rama to amma ɗayan fuskar shine shin wanda ya karya azumi da cin abinci akwai kaffara akan shi ko babu to wannan ba wata matsala ce ta sabani amma ita kuma takhrijin ta shine shi ta kaffara ibada ce da ana buƙatar nassi kafin a daura mutum ita nassi to kuma babu to anan baratul asiya za ta iya ci me yasa babu saboda ba a taba samun wani azaman annabi da ya gangancin ya haka ba a taba samun wani musulmi sahabi ko muhadrami ko tabi'i ya ganganci ya ci abinci da rana kuma har aji labarin wannan ba a taba samu saboda ka wannan wani zunubi ne daga cikin zunubai irin namu na mutanen ƙarshen duniya waɗanda ba ma jin tsoron Allah ba ma jin kunyan idan mutane saboda ka shi yasa ba yi da takhriji to kuma in aka ce babu kafara abinda ake nufi shine babu wata mafita fake nan domin kafara din mafita ce ga wanda ya samu kanshi akan laifin to in aka ce babu kafara kan mutum ya dauka wai ya ci banza ne a'a ana nufin ba a san mafita ba ba za a iya samun mishi rangwame ba sai dai kawai Allah ubangijin sai yadda ya ga dama da shi sai dai mutum yayi ta tuba yayi ta tuba yayi ta tuba yayi ta nadama yayi ta nafulfuli yayi ta sadaka Allah su cike mishi wani gidi ko da bai cike gaba ɗaya ba wallahu alam saboda jama'a idan mutum ya karya azumi da gangan sai ya rama azu kafara fa abun yafi karfin kafara sai dai tuba amma wannan ramuwar ta kwaya ɗaya to tana kan shi in kuma mutum ya dauki maganar su Ibn Hazm su Ibn Taymiyyah su Dawud az-Zahiri to babu karka aibata shi karka ce wai ya abin nan dama akan barna yake ai wanda ya sha azumi da ran dama akan barna yake ko saboda ka dan ya dauki maganar su karka ce wai ina nufin wanda yayi barna ba malami da yanzu misali zai tafi bincike garin binciken shi ya tike akan cewa ya goyi bayan maganar su Ibn Taymiyyah dama wannan ba abin zargi bane shi indai malamta shi ta kai ba abin zargi bane amma wanda misali har ya iya gangancin kare azumin bayan gangancin kuma sai ya ga yafi mai sauki ya dauki ra'ayin wanda suka ce ba sai ya rama kuda kwaya ɗaya ba to wannan ka rabu da shi kawai ki kyale shi da ubangijinsa wato zai dauki haka ne dan ƙara samun ma kanshi kawai rahusa da cin banza ina fata mun gane yayi gangancin kare azumi sannan kuma yaji cewa ai akwai malaman da suka ce ma ko an karya ba komai da haka shi ya dauki wannan fatawa to wannan tababbe ne sai mas'ala ta gaba da malai yake cewa na'am bai cikin 60-61 kenan eh kwarai kuwa bai ciki ai kaga yace wa sun yoman makanahu banda wancan cin ma'ana koda zai kafaran ta hanyar ciyarwa amma dai sai ya azumi kwaya daya eh sai kuma hadisin mas'ala ta gaba game da hadisin nomus sa'imi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dhunubuhu wa dhanbuhu maghfurun shi ma wannan hadisi ana yawan fadan shi ya zo ne a cikin littafin Shu'abul Iman na Baihaqi cewa shi mai azumi ai bacci ma da yake yin ibada saboda ka ba laifi ya kwanta ya tabbacin shi a cikin ibada yake na ro automatic kenan ko sannan in ya zo na yin shiru ma to ladan tasbihi ake bashi ballantana kuma idan yayi wani aiki za a nannin kalada in yayi addu'a za a karba in ma yayi zinubi za a gafarta kaga wannan hadisin yana ba mutane kofa da yin abubuwa tsayawa na kirki da na banza to wannan hadisin ne matsayin shi malam yace aljawabu wa minallahi astamidul auna was sawab yace amsa ita ce wannan hadisi na naumus sa'imi ibada wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun malam yace la yasbutu bai tabbata ba rawahul baiqi fi shu'abi ana abdullahi ibn abi aufa Abdullahi ibn Abi Aufa shine ya ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai haƙi ya fitar a cikin tafsirin Shu'abul Iman a cikin juz'in shi na uku ya fitar da shi ya maimaita shi a rakami daban-daban lamba hadisi na 3937 38 da kuma 39 ya maimaita shi ta hanyar malaman shi daban-daban me yasa hadisi zama ya da rauni saboda a cikin isnadin shi akwai Sulaiman ibn Amrin wanda aka fi sani da suna Abu Dawud An-Nakhai to wannan mutumin matsariyaci ne a harkar hadisi kaga hadisi ya gama mutuwa kira bai da wata rana bai tashi to kuma ya samu mutaba'a daga Ma'ruf ibn Hassan shi kuma mai rauni ne saboda kaza ga tarin malamai da yawa suka rawaita hadisi daga cikin su akwai shi kanshi Baihaqi da ruwaito shi akwai al-Imamu al-Iraqi Zainuddin a cikin Takhrijin Ihya da kuma abin nan Zail din shi da ya mishi na Al-Mughni alhamdulillah asfar sai kuma wato al-Imam Suyuti duk da sassaucin sa a cikin tafsirin Durrul Mansur ya rawaita shi da cikin Jami'u Saghir haka al-Munawi a cikin Faidul Qadir haka al-Azhari a cikin Tahdhibul Muslimin haka Sheikh al-Albani a cikin littafin Ad-Da'ifa lamba hadisi na 4696 shi ma ran ya rawaita hadisin da cikin littafin Da'iful Jami' haka nan wannan malami namu na da yadon tafi mai ban sha'awa irin littafin Malam Kabiru Maru hafizahullahu wanda ya tattara hadisai masu rauni shi nashi sunan shi isaful akhyar bimashtahara wa lam yasiha min al ahadithi wal athari wal qasasi wal ash'ar yace isaf shine agaji kawo mutane agaji malamai da masu wa'azi suna bukata agaji saboda zasu yi ta magana ba su san ingancin magana ba kuma aji abi daga gare su hadisai da atharai da waƙoƙi da kissoshi waɗanda a ilmance ba su inganta ba to su ne ya tabbujiro da su yana tabbatar da rashin ingancin su fa hadal hadisu la yasiddu sanadan wa la yasihu matanan hadisin nan bai inganta ba isnadin sa bai kuma inganta ba a matanin sa dan haka babu wani dalili game da shi amma a darasi na gaba za mu zo mu ji bayani game da hukuncin bacci ga mai azumi musamman mai azumi wanda zai yi bacci tsawon wuni har misali a ce tun daga asubahi har zuwa dare a ce duka tsawon wunin bacci yake ina hukuncinsa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi